Kotun ɗaukaka ƙara da ke Abuja a ƙarƙashin mai shari'a Stephen Ada ya rage wa tsoffin gwamnoni biyu wa'adin shekarun da za su yi a gidan Kaso. Gwamnonin su ne tsohon gwamnan jihar Filato Joshua Dariye da Jami Nyame na jihar Taraba. Joshua Dariye zai shafi shekaru 11 a maimakon shekaru 14, shi kuwa Jami Nyame zai shekaru 12 ne a maimakon 14, kuma zai mayar wa gwamnati kuɗi wuri na gugan wuri naira miliyan 495. Barista Jumbo Festus shi ne lawyer mai kare Joshua Dariye.
We work for the appellants and we will advise him on the implication of the judgment as soon as we study the judgment and whatever he instructs us to do is what we'll be glad to do.
Jumbo Festus ya ce ba mu yi nazarin wannan hukunci sannan mu sanar da wanda muke karewa, idan ya buƙaci mu sake ɗaukaka ƙara za mu bi umarninsa. To wannan yana nufin sun gamsu da hukuncin kenan? Sai Festus ya ce,
not totally satisfied, we are not satisfied at the trial court because we believe the appellant had not committed the offense for which he was charged and that is why we came to the court of appeal.
Mu ba mu gamsu ba, saboda wanda muke karewa bai aikata laifin da ake zargin sa da shi ba, shi yasa muka shigar da wannan ƙara. Na yi ƙoƙarin samun lauyan da ya wakilci hukumar EFCC amma ƙoƙarina ya ci tura. A cikin waɗanda suka yi dafifi a kotun akwai magoya bayan Joshua Dariye, ga abin da Shehu Lamkam yake cewa a game da shari'ar.
Zan iya magana a madadin ƴan uwana duka all Plateau State, daga wannan shari'a ba mu ji daɗin ta ba, saboda mu muna yaran na gida kuma gwamnati ya kamata ta duba ta yi adalci, saboda shi Ubangiji kanshi muna mishi laifi, yana kuma muna afuwa bare mutum a duniya. Muna roƙon gwamnati ta yi haƙuri ta sake mana Ubangidanmu, domin mu an bar mu a cikin wahala, an ajiye mana Ubangida, kuma mu gaskiya abu ne ya ishe mu. Federal government ta dubi mu ta yi wani abu a kan gwamnatin nan a sake mana dafi. Ni ɗan shi ne ciki da waje, kuma masoyinsa ne na bar Plateau na zo nan don shi, abin da ya kawo ni kenan.
A halin yanzu dai Joshua Dariye zai shekara 11, shi kuwa Jami Nyame zai shekara 12, tare da biyan tara na miliyan 495. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.